الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a cikin yadda da sahalewa ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ya ba mu zarafi mun sake zama a wannan majalisi namu mai albarka dake masallacin Juma'a na tunawa da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama al-Khalifatu Rashid Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu wa radah masallacin da yake nan anguwar matsango a cikin garin Azare karamar hukumar Katagum jihar Bauchi Najeriya a yau muna almuru na 23 ga watan Zulhijja 1447 Hijriya wanda kuma yazo daidai da 7 ko 8 8 ga watan 6 miladiya shekara 2026 muna karatu a cikin kurakuran da masu sallah suke yi a tahiyya mun karanta kuskuren su da suke yi na abin da suka kirkira fadin bismillah fi awwalihi wa kuma da kuma wa as'alullah fi akhirih to zamu tashi kuskure na biyu a wannan fanni خطأهم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم kuskure da masallata suke yi a cikin salatin annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi a cikin tahiyya kurakuran da suka kebanci yin salati a cikin tahiyya malam yace kathiru min almusallina la yuhsinuna kayfiyata as-salati على النبي صلى الله عليه وسلم فقد يخطئون في صيغتها بإبدال وتحريف وإدخال لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما لا يتي ديوا daga cikin masu yin sallah لا يحسنون كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بس iya kyautata yadda ake yin salati wa annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ba musamman a cikin sallah wa kad yuqti'una akan samu suna kurakurai fi sigatiha a sigar salatin kurakurai a sigar yadda ake yin salatin bi ibdalin ko dai da canzawa su zo da salatin da ba shi aka koyar ba wa tahrifin ko kuma da shigar da wani abu ko rage wani abu shine tahrifi sauya wani abu can ibdali yin wata daban ba wannan ba tahrifi kuma sauya wani abu a cikin ta wa idkhalin ko shigar da wani abu sabo wanda asali shari'a bata zo da shi ba lam yathbut anhu sallallahu alaihi wasallama irin shigarwar da bata tabbata ba daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi malam yace qala khairuddin wali malami ne daga cikin almajiran al-allama Muhammad Nasiruddin al-Albani alayhi rahmatullah ana ce da shi khairuddin wali wannan bawan Allah yace la tajuzu ziyadatu ala salawatil ibrahimiyya baya halatta ayi kari akan as-salatul ibrahimiyya, salati wadda yazo da ambaton annabi Ibrahim a ciki daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, shi ake cewa as-salatul ibrahimiyya, wanda cikin sa akwai ambaton annabi Ibrahim da alayen annabi Ibrahim. To baya halatta ƙari akan wannan salatin. Ana magana a cikin sallah a tahiyya aw istibdalin ukhra biha aw istibdali ukhra biha, ko kuma canza aw istibdalu ukhra biha, ko kuma canza wani salatin da wannan, baya halatta a zo a kawo wani salatin a canza shi da wannan, baya halatta. Lianna kullan min at-tashahhud wa as-salati al-ibrahimiyya tawqifiyyun, domin duka da tahiyar da salatin al'amura ne tawqifi, ma'ana al'amura ne da shari'a ce ta saukar da su kayan wahayi ne. Duk abin da kaji an ce maka tawqifi ne, ijtihadi baya shiga cikin sa, ma'ana wahayi ne wanda ijtihadi baya shiga cikin sa. Haka suka zo haddadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya iyakance salatin, hina su'ila an zalika, lokacin da aka tambaye shi game da yadda ake salati. Wannan shine karshen maganar Khairuddin Wali da malam ya kawo a cikin littafin sa Dalilul Khairat wa Sabilul Jannat, littafin da yayi martani akan littafin Dalailul Khairat na Jazuli. Wasigatu salati alayhi sallallahu alayhi wa sallama, sigar salati ga annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi, kuma bayyana halana ya mana bayanin wannan siga inda ma sa'alahu ashabuhu, yayin da sahabbansa suka tambaye shi, faqalu suka ce da shi, ya rasulullahi qad alimna kayfa nusallimu alayka, ya ma'aikin Allah mun riga da mun san yanda muke maka sallama, ai fi tashahhudi, mana a cikin tahiyya, ka koyar da mu yadda ake maka sallama a cikin tahiyya, yayin a tahiyya muke karanta assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, wannan mun san shi, mun iya shi, mun haddace shi a cikin tahiyya. To yanzu kuma an umarce mu da yi maka salati a cikin sallah, to sallama mun san yaya za mu yi, amma ba mu san yaya za mu yi maka salati ba, fa kaifa nusalli alayka, yaya za mu yi maka salati. Kun ga inda a ce wannan salatin za a iya kawai a kirkire shi a yi shi, ai sahabbai Larabawa ne, ai da ba sai su tabe shi ya za mu maka salati ba. Inda kai Bahaushe za ka iya kirkiran salati, to me yasa Balarabe zai tambaya ya zai yi? Yawwa, don amma sun san al'amari ne da sai an gaya musu yadda za su yi. To ya kamata kuma idan an faɗa ɗin ka tsaya a yanda aka faɗa, kar ka tsallake, kar ka gaza. Ya ma'aikin Allah fa kaifa nusalli alayka, yaya za mu yi maka salatin? Kala sai ya ce, kulu ku ce, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majidun. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Sai ya gaya musu wannan. Allah kai dadin tsira ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kuma alayen Muhammadu, kamar yadda kai dadin tsira ga Ibrahim sallallahu alaihi wa sallam da alayen Ibrahim. Lalle kai abun godiya ne mai girma. Ya Allah, ka kara albarka akan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da kuma alayen Muhammadu, kamar yadda ka sanya albarka ga Ibrahim da kuma alayen Ibrahim, lalle kai Ubangiji abin godiya ne kuma mai girma. Wannan shine salatin da yazo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, ko da yake yazo da salo daban-daban, amma dai duka wannan shine surarsa. Yazo da salo daban-daban har ya kai salo ya kai kusan 7, amma dai wannan ita ce surarsa takaitacciya. To ga wanda zai yi salati a cikin tahiyya, to wannan salati shine yazo a shari'a, shi yazo a sunna. Kar mutum yayi tahiyya bayan ya gama zo salati ya ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim sai ya sallama, a'a, Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim salati ne, amma ba shi ake a cikin sallah ba. Idan zaka yi shi na zikiri sai ka yi Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim, ba laifi ka yi, ko ka ce sallallahu alaihi wa sallam, duk shi ne. Amma in a cikin sallah ne a tahiyya, to sai wannan shi ne ya zo a sallah, kuma shi ake yi, ba za a canza ba. To wannan shi ne yanayin siffar salatin da aka samu daga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Babu ƙari a cikinsa sai ƙarin da aka samu a wahayi, kaman ƙarin fil alamina innaka hamidun majid, akwai riwaya da zo da shi. Kaman ƙarin azwajihi, riwaya ta zo da shi. Amma wasu ƙare-ƙaren ba su zo ba, kamar yadda za ka ji wasu suna ƙarawa warham Muhammadan, warham Muhammadan wa ala ali Muhammadin kama rahimta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid, ko ka ji wasu suna cewa kama sallaita wa barakta wa rahimta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, a'a, wannan sabuwar harka ce, ba ta zo a shari'a ba. Yadda ya zo dinnan dalla-dalla, sai an gama da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a salati da iyalansa, sannan sai a Ibrahim a salati da iyalansa, sannan a koma ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga albarka shi da iyalansa, a koma wa Ibrahim da albarka shi da iyalansa. Amma babu warham kama rahimta bai zo ba. Ba wata riwaya malamai suka ce da ta zo da wannan ƙarin na warham kama rahimta, salli da kuma barik, kama sallaita kama barakta. Kuma shi ma ba wani abin da yake nuna cewa za ka iya gwamutsawa a wuri ɗaya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, aka rarraba su yadda ya zo a shari'a. In kai salli ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim, barik ala Muhammadin kama barakta ala Ibrahim. Wannan shi ne abin da ya zo ya inganta a riwayoyi. Sai na uku, ziyadatu lafzi sayyidina fi tashahhud, ƙarin lafazin sayyiduna a cikin tahiyya. Wannan ma kuskure ne. Kamar yaya ƙarin lafazin sayyiduna? Akwai masu cewa mani Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. To wannan ƙarin na sayyiduna bai zo ba cikin tahiyya. Ba wai Annabi sallallahu alaihi wasallama ba sayyiduna bane, sayyiduna ne. Ayyake ana sayyidu waladi Adama wala fakhr, ni ne sayyadin ƴaƴan Adamu, ba alfahari nake ba. Dan haka ba ko shakka shi sayyiduna ne, amma da yazo koya mana tahiyya da salati bai shigar da wannan sayyiduna din ba, kuma ya san da ita. To tunda bai shigar da shi ba, to yadda ya karantar da mu haka ne ake yi.
an gane saboda kar wani ya ji muna cirewa yace ai kiyayya ce ga annabi ai makiya annabi ne sayyiduna din ma sun tsana a gaya masa magana ce ta karatu magana ce ta karatu duk Allah banda hargowa banda fawda magana ce ake ta wannan shari'ar ta Allah ce annabi sallallahu alaihi wasallama amana aka danka masa mu kuma ya danka mana dan haka yanda yazo da al'amari haka ne ake yin sa ba a ƙara masa ba a rage masa ba a canza masa idan zaka ce sayyiduna daidai ne ka fada a waɗansu wuraren in zaka kira annabi zaka ce sayyiduna muhammad ko sayyiduna rasulullahi duk wannan ba daidai ne amma a kiran sallah kar ka ce ashhadu anna sayyidana muhammadur rasulullah ashhadu anna sayyidana muhammadar rasulullah ba za ka karba ba ko a iqama ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna sayyidana muhammadar rasulullah ba za ka karba ba kun taba ji an kara yawa ina jin duk a garin nan babu ladanin da yake kara sayyidina kiran sallah to me yasa saboda shi makiyin annabi ne shi yasa bai saka ba yawa to wannan ya ishe ka dalili kan cewa in dai lafazin shari'a ne yadda ya zo haka ake yin sa abin da ya sa yin magana a kan salatin har mutane suke ganinsa kamar wani laifi ne cire sayyidina daga salati shi ne wasu aka samu suna yi har aka saba da ji da aka saba da ji yanzu cirewa ya zama tashin hankali da kiran sallar ma an samu wasu gwanaye yan bid'a sun shigar da sayyiduna a ciki aka saba da ji to cirewa sai an yi ɗauki ba da ji to amma Allah ya rufa asiri lafazin kiran sallah yana nan yadda yake lafazin iqama na nan yadda yake to na salatin ma yanda aka kawo shi haka za a yi shi an gane ko yawa ai kamar wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu wasu sai suka kara ta'ala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to wannan ta'ala din babu ita bata zo ba a wannan karatu lalle Allah shi ta'ala ne ba wanda ya isa yi musun Allah ta'ala ne Allah ta'ala ta'ala Allahu uluwan kabira Allah ya ɗaukaka amma yanzu dai a nan a cikin tahiya ta'ala bata zo ba na haka kar a sako ta a batte yadda ta zo daga kan daga harshe mai albarka na wanda aka aiko na uku ziyadatu lafdhi sayyiduna fi tashahhud wa qawlu ba'd al-musallin malam yace fadin wasu masu sallah wa ashhadu anna sayyidana muhammadar rasulullah ina shaidawa lalle shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne malam yace min ziyadatil mubtada'a wannan yana daga kare-kare da aka kirkira allati yajibu an nabta'ida anha wanda yake wajaba a maza mu nisanci irin wannan ƙari wa anna kifa alal ma'thur as-sahih kuma mu tsaya akan abin da aka rawaito ingantacce anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi li anna al-asla fil ibadati al-ittiba' wal bu'd an al-ibtida' mala yace saboda asali fil ibadati a ibada al-ittiba shine bi asali a ibada shine bi wal bu'd an al-ibtida da kuma nisantan kirkira asali a ibada shine bi da kuma nisantan kirkira wa qad sabaqa al-kalamu an hadhihi al-bid'ati fil adhani wal iqamati fanzurhu mala yace bayani akan wannan bid'ar ta karin sayyiduna ya gabata a cikin bayanin kiran sallah da iqama idan kana son tunawa sai ka koma can mun yi magana akai fa'ida. Malam yace ga wata fa'ida. Ba'dun nasi mimman yunkiru tilka ziyada. Wasu mutane daga cikin waɗanda suke kore wannan ƙari na sayyiduna, yahtajuna bi hadithin lafzuhu la tusawwiduni ay tusayyiduni fi sala. Suna yin hujja da wani hadisi ga lafazin sa nan shine wai annabi sallama yace la tusawwiduni fi sala, kar ku mayar da ni sayyadi a cikin sallah. Malam sai ya sa a cikin baka la tusayyiduni, tusayyiduni. Asalin hadisin tusawwiduni ne, la tusawwiduni fi sala. To amma ya shahara akan harshen Larabawa suna cewa la tusayyiduni fi sala, duka ma'anar guda ɗaya ce, shine kada ku mayar da ni, kada ku mayar da ni wato sayyadi a cikin sallah. Malam yace qala al'ajiluni fil kashf. Al'ajiluni shine Isma'il al'ajiluni, littafinsa al-kashf yana nufin kashful khafa'i wa muzilul ilbasi amma ishtahara min al-ahadithi ala al-sinatin nasi. Sunan littafin kashful khafa'i wa muzilul ilbasi, wato yaye abin da ya ɓuya da kuma kawar da ruɗani, amma ishtahara min al-ahadith daga abin da ya shahara na hadisai, ala al-sinatin nasi akan harshen mutane. Don haka Malam Isma'il al-Ajiluni a wannan littafin ya tattaro hadisai da suka shahara amma ba su inganta ba. Hadisan da suka shahara amma ba su inganta ba, amma an san su. To a ciki ya kawo daga cikin hadisan da suka shahara ba su inganta ba, akwai wannan hadisin la tusawwiduni fi salati, kar ku sanya ni sayyadi a cikin sallah. To sai malam yace hakan nan al-ajiluni fil kashfi, yace qala fil maqasidi, yana nufin al-maqasidul hasana fil ahadithil mushtahira ala al-alsina. Shi kuma littafin al-Imam as-Sakhawi yace qala fil maqasidi la asla lahu. Al-Imam as-Sakhawi yace a cikin kitabul maqasid la asla lahu, wannan hadisi ba shi da asali. Wa qala an-Naji fi awail maulidihi al-musamma bi kanzil afah. Hakan nan Ibrahim ibn Muhammad an-Naji, Ibrahim an-Naji wani malami ne, yana da wani littafi kanzul afah wanda a cikinsa ya ambaci hakkokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da siffofinsa, kama daga ash-shama'il zuwa al-khasa'is zuwa al-mu'jizat, to har yayi maganar maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama. Shi ne yasa malam yace qala an-Naji, wannan malami Ibrahim an-Naji yace fi awail maulidihi, wato a cikin bayaninsa na maulidin annabi sallallahu alaihi wa sallama, bi kanzihi al-afa, a littafinsa da ya masa suna kanzul afa, yace wa amman naqlu an sayyidil wara la tusawwiduni fi salati, yace amma abinda aka cirato, abinda aka rawaito an sayyidil wara daga shugaban halittu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, cewa la tusawwiduni fi salati, kar ku sanya ni sayyadi a cikin sallah, fa kadhibun. Malam Naji yace wannan zancen ƙarya ne, annabi sallallahu alaihi wasallama bai faɗe shi ba. Muwalladun muftara, haifansa aka yi wannan zancen, kirkirarsa aka yi wannan zancen wal awamu ma'a iradihim lahu amma farahula ga magarin mutane tare da sun kawo hadisin suna yada shi yalhanuna fihi a hakan ma kuma suna tuntuban harshe a cikin sa aidan kuma du bayan yada shin fa yaquluna sai suke cewa la tusayyiduni bil ya'i sai suna cewa la tusayyiduni me kullu la tusawwiduni to asali yazo la tusawwiduni ne shi din ma bai inganta ba yake ƙarya ne amma a hakan ma sai aka canza lafazin sa yake ake cewa la tusayyiduni a takaice abinda malam yake ba mu fa'ida anan shine bayan ya gabata cewa ƙarin sayyiduna a cikin tahiyya bid'a ne sai kuma malam yake gwada mana ba fa dan dalilin wani hadisi da yake yawo bane aka ce bid'a ne shi ma wannan hadisin da ya hana cewa sayyiduna din bai inganta ba a'a dalilin da yasa aka ce ƙarin sayyiduna bid'a ne saboda bai zo ba daga annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin lafazin tahiyya ko a cikin lafazin salati kamar yadda bai zo ba a cikin kiran sallah bai zo ba a cikin iqama Allahu ta'ala a'lam kuskure na hudu qauluhum assalamu alayka ayyuhan nabiyyu fadin su assalamu alayka ayyuhan nabiyyu malan yana nufin a cikin tahiyya at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu as-salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu to yanzu wannan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ne malan zai yi magana akan ta yace fadan hakan sai ya kawo shi daga cikin kurakurai yace wa hadha al-lafzu wannan lafazin assalamu alayka ayyuhan nabiyyu huwa al-muntashiru bainal musallin shine lafazin da ya yadu tsakanin masallata fi sigati tahiyyat a cikin sigogi na tahiyya walaqad waradat atharu sahiha malan yace haqiqa kuma hadisai sun zo ingantattu tasbutu anna hadha ko tusbitu anna hadha al-lafza kana fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisan da suke tabbatar da cewa wannan lafazin ya kasance a lokacin rayuwar manzo ne sallallahu alaihi wasallama amma ba'da mautihi amma bayan komawarsa ga ubangijinsa fa kanu yaquluna assalamu ala annabi duna katib khitab sai suka kasance suna cewa suwa kenan sahabbai sai suna cewa assalamu ala annabi duna kafil khitab ba tare da wannan kafin ta alayka ba assalamu alayka sai su cire ta sai da ma assalamu ala annabi ne kun assalamu alayka ayyuhan nabiyyu saboda wai lokacin da yake raye suna tare da shi in sun ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi to ai yana tare da su amma yanzu dai kuma ga ubangijinsa baya nan sai aka samu wasu daga cikin sahabbai suna cewa assalamu ala annabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh aminci ya tabbata akan wannan annabi da rahamar Allah da albarkatunsa malam yace fa an ibn mas'ud radiyallahu anhu ga hadisi daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam at-tashahhuda Abdullahi dan Mas'ud yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da ni tahiyya at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa huwa bayna dhahranina ay ma'ana ya karantar da mu tahiyya ga tanan kamar haka at-tahiyyatu lillahi والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي karka ji tahiyar ba irin wacce kake yi ba ita ma tahiya wajen kala bakwai ce ta kan ma tana ciki wannan tahiyar abdullahi dan mas'ud ce at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu السلام عليك أيها النبي وهو بين ظهرانينا alokacin yana tsakankaninmu ai ma'ana yana tare da mu falamma qubida amma daga lokacin da aka karbe shi ma'ana aka karbi rayuwarsa kulna sai muke cewa assalamu ala nabiyyi sai muke cewa assalamu ala nabiyyi wannan hadisin yana bukhari da yake gwada cewa abdullahi dan mas'ud ya tafi akan fahimtar bayan komawar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ga ubangijinsa maimakon su ci gaba da cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu to sai kuma su koma fadin assalamu alan nabi sai suka koma fadin assalamu alan nabi qala ibn hajar fil fath malan ibn hajar al asqalani rahimahullah a cikin littafinsa da ya sharhin sahihul bukhari mai suna fathul bari yace هذه الزيادة ظاهرها أنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام تركوا الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة فصاروا يقولون السلام على النبي ابن حجر يتي وننقاري هذه الزيادة وننقاري نكافو ظاهرها انهم كانوا يقولون ظاهرنتا sun kasance suna cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu bikafil khitabi da wannan kaulase ta magana da wanda ke kusa da kai fi hayatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama lokacin a rayuwar annabi ne tsira da amincin Allah tabbata gare shi falamma matan nabiyyu alaihi salatu wassalam yayin da annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi yayi wafati tarakul khitaba sai suka bar magana da shi wa zakaruhu bi lafzil ghaiba sai suka ambaci sallamar da lafazin wanda baya na fasaru yaquluna sai suka zama suna cewa assalamu ala nabiyyi inji ibnu hajar kenan wa qala ibnu hajar aidan har yanzu malam ibnu hajar ya kuma cewa wa kad wajadtu lahu mutabi'an qawiyyan kuma na sama wannan hadisin wato wani hadisi da yake goye masa baya mai ƙarfi ai hadisin Mas'ud radiyallahu anhu hadisin Abdullahi dan Mas'ud qala Abdurrazzaq mala Abdurrazzaq yace wato shi Ibn Hajar yace wannan fahimta ko wannan dalili na samu wani dalili da yake ƙarfafa sa shine hadithin Abdullahi dan Mas'ud Malam Abdul Razzaq yace akhbarana Ibn Jurayj akhbarani Ata anna as-sahabata kanu yaquluna wan nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam hayyun assalamu alayka ayyuhan nabiyyu falamma mata qalu assalamu ala an-nabiy wa hadha isnadu sahih banda wancan hadisi na Abdullahi dan Mas'ud Malam Abdul Razzaq sahibul musannaf Malam Abdul Razzaq yace akhbarana Ibn Jurayj Malam Ibn Jurayj ya ba mu labari qala akhbarani Ata shi kuma Ibn Jurayj yace Malam Ata utabi'i ya ba ni labari anna as-sahabata kanu yaquluna sahabbai sun kasance suna cewa wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayyun a lokacin da annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ke raye suna cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu falamma mata qalu yayin da ma'aiki ya rasu sai suka dawo suna cewa assalamu ala nabiyyi wa hadha isnadun sahihun wannan kuma isnadi ne ingantacce ji ibnu hajar wa qala al-albani fi sifati salah malam albani alayhi rahmatullah a cikin littafinsa sifatu salati nabi sallallahu alaihi wasallama min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha a cikin wannan littafi yace wala budda an yakuna zalika bi tawqifin minhu sallallahu alaihi wasallama tunda kaji sahabbai sun canza sun koma cewa assalamu ala nabi to dole akwai wani daurin gindi da suka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba za su yi haka da ka ba. Shi yace la budda ba makawa an yakuna zalika, ya zama yin hakan da suka yi bi tawqifin minhu sallallahu alaihi wasallam, to fa da wani izini ne, da wani wahayi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya sanar da su. Wa yu'ayyiduhu anna Aisha radiyallahu anha, kuma abin da yake karawa wannan fahimta karfi, nana Aisha radiyallahu anha, kadhalika kanat tu'allimuhum at-tashahhud fi as-salati, haka ta kasance tana karantar da almajiranta tahiyya a cikin sallah, as-salatu 'ala an-nabi, haka ta ci gaba da koyarwa bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu siraj fi musnadihi, siraj ya rawaito wannan a cikin musnad siraj, wa wal mukhlis, haka nan abu tahir al mukhlis fi al-fawaid, a cikin littafin sa al-fawaid al-muntaka, bi sanadaini sahihain anhuma, da isnadi wato masu inganci. Wannan batu da malam yake yi na cewa da tahiya a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye, ana cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, amma daga baya an samu daga cikin sahabbai waɗanda suka ce, sun dawo suna cewa assalamu ala nabi. To malam ya kawo wannan matsala daga cikin kuskure, wanda ina jin na sha faɗa muku tun daga farkon littafi, akwai waɗansu matsaloli da malam yake ɗaukowa sai ya sanya su a matsayin kuskure, alhali ba bai dace a ce musu kuskure ba, ba kuskure bane ba. Kuma muna karantawa da ku, kuna gani wani lokacin wata matsalar saɓani ce, matsala ce ta saɓani, waɗanda suke da wannan fahimtar su ma da irin dalilinsu. To kaga idan matsala ta zama karɓaɓɓiya a wajen malamai, kuma malamai masu tsoron Allah waɗanda da ijtihadi suka yi wannan fahimta, to ba za a shigar da wannan fahimta tasu a cikin kuskure am ba. An gane ko? Amma malam yana yin haka. Shi in ya tafi akan fahimta, kuma ya gamsu cewa fahimta da kake kai kuskure ne, to koda da ijtihadi kake kanta zai irga ta a kuskure. Alhalin duk fahimtar da aka gina ta akan ilimi, musamman ilimin ma na magabata, to wannan fahimta ba a ce mata kuskure. Musamman ma kuskuren da kake kiran duk duniya ta yarda da shi cewa kuskure ne, sai yaya? Ba zai yiwu ba. To yanzu haka wannan matsalar da muke karantawa, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, faɗin haka a cikin tahiyya ba kuskure ba ne? Ba kuskure ba ne ba. Saboda wannan shi ne lafazin tahiyya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbai. Inda a ce a bayan rasuwarsa wannan lafazin ba zai yi aiki ba, da zai ankarar da su. Zai ce da su a bayan bana nan kuma ku ce kaza. Sannan shi annabi sallallahu alaihi wasallam tahiyyar da yake yi kenan shi ma, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, shi kuma kaɗin da waye yake in ya faɗa? Ka gani? Shi ne annabiyu, amma yana cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, saboda haka lafazin yake. Shi ma da kansa haka yake faɗa, sahabbai haka suke faɗa. Haka ba wani bambancin yana raye ko baya raye. Amma abin da aka samu daga sahabbai irin su Abdullahi dan Mas'ud, irin suna na Aisha radiyallahu ta'ala anhuma wa anhum ajma'in, na cewa suna cewa assalamu ala nabiyyi a matsayinsu na sahabbai waɗanda sun isa su yi fahimta, to wannan fahimta tasu yana gwada maka ya halatta kenan. Ya halatta ka ce assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh shine asalin koyarwa. Amma tunda annabi sallallahu alaihi wasallam baya raye, idan ka ce assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh ba kai kuskure ba, tunda akwai sahabban da suka tafi akan wannan fahimta. Don ba mahalli ne na ijma'i ba. Ba a ce ba sahabbai sun yi ijma'i sun canza wannan lafazin. An samu ne daga wasu daga cikin sahabbai da ijtihadinsu suka ainihin wato a tafi kan wannan fahimtar, duk da cewa malam Albani Allah ya masa rahama yana cewa ba zai yusi wannan fahimtar da molonka ba. To amma abin da yafi kama da zahiri shine inda a ce akwai wani abu daga Annabi alaihi salatu wassalam wanda ya bayyana musu da zai nuna cewa za a iya canza lafazin daga baya, to ai da ba zai buya ba, da zai fito dalilin. Don haka ba ma tare da wannan a matsayin kuskure, amma muna tare da fahimtarsa a matsayin halacci ga wanda yace assalamu alal nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, inda an san magabata har ma cikin sahabbai da suke yin haka. Nabiyar tarku salati alal nabi sallallahu alaihi wa sallama fi tashahhudil awwal, daga cikin kurakuran da ake yi shine barin yin salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama a tahiyar farko. Malam yace yadhhabu kathiru minal musallin, da yawa daga cikin masu sallah suna tafiya ila istihbab tarki salati, zuwa ganin mustahabbancin barin salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallama ga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, fi tashahhudil awwal, a tahiyar farko. Wa yarawna dhalika min at-takhfif al-marghub fihi, kuma suna ganin hakan yana daga cikin sauki wanda aka kwadaitar cewa a yi shi. Yace kuskure ne, wasu suna ganin mustahabbi ne ma barin salati a tahiyar farko, kuma hakan din sun gina akan cewa sassauci ne da sauki. Idan ba ku manta ba, a Malikiya ai sun sanya salati ne a tahiyar ƙarshe banda tahiyar farko, domin suka ce wa iniktasara fi tashahhudil awwal ala tashahhud ko ala shahadati fa hasan, wa iniktasara fi tashahhudil awwal ala shahadati fa hasan, da a ce zai takaita a tahiyar farko, da a ce zai takaita akan shahada ya kyauta, ma'ana daga ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, in ya tsaya iya haka ita ce shahada, to da zai tsaya iya haka fa hasanu, suka ce ya kyauta a tahiyar farko. To wannan fahimtar ce malam yace kuskure ne, ganin cewa babu salati a tahiyar farko. Was-sawabu fi dhalika, malam yace daidai kuma a cikin wannan batu, annal ahadith as-sabitah as-sahiha, hadisai tabbatattu ingantattu, allati amarat bis-salati 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallama, hadisan da suka yi umarni da yin salati wa annabi sallallahu alayhi wa sallama, fit tashahhudi, a cikin tahiyya, ammatun lam tukhassis al-awwal duna thani, wadannan hadisan sun game ba su kebe tahiyar farko banda ta biyu ba, ba su kebe tahiyar biyu banda ta farko ba, duk hadisan da suka zo suka ce ai salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah, ba su ce a tahiyar farko ko tahiyar karshe ba. Wa hadha al-umum yahtaju ila dalilin sabit li yukhrij at-tashahhud al-awwal minhu, wannan gamewar kuwa da umarni da salati ya zo da shi, to fa akwai bukatar dalili tabbatacce da zai fitar da tahiyar farko daga cikin wannan umumi. Wa dunahu kharatul qatad, kafin nan kuwa akwai jan aiki. An ce kharatul qatad a wajen Larabawa uslubi ne na nuna abin da ba zai yiwu ba. Kharatu, abin da kharatu yake nufi a wajen Larabawa shine zuge abu da hannu, ka sa hannunka ka zuge abu. Al-qatad kuma bishiya ce ta kaya, bishiyar kaya kamar bishiyar aduwa, an gane? In an ce khartul qatad kamar zuge reshen aduwa da hannu daga farkonsa har ƙarshensa, ya zai yiwu? Yawwa, to shine khartul qatad. Larabawa suna faɗan haka ga abin da ba zai yiwu ba. Sai su ce, fadunahu khartul qatad, gabanin faruwar wannan kuwa akwai zugan reshen addu'a. Ma'ana dai ba zai yiwu ba, ba wanda zai iya cire maka tahiyyar farko a cikin umarnin salati. Umarnin salati bai ambaci tahiyyar da za a yi ba, bai ambaci tahiyyar da ba za a yi ba. Don haka abinda malam yake nufi shine kenan kowace tahiyya akwai salati. Tahiyyar farko akwai salati, ta biyu ma akwai salati. Ka gwangwaje. Wa amma qaul ibn mas'ud radiyallahu anhu, amma fadin Abdullahi dan Mas'ud, kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama idza jalasa fi ar-rak'atayn al-ulayayn ka'annahu 'ala ar-rabb al-hijaratu al-muhamma al-hijaratu al-muhamma. Annabi tsira da amincin Allah subhanahu gare shi ya kasance, idza jalasa fi ar-rak'atayn al-ulayayn, idan ya zauna a raka'o'i biyu na farko, ka'annahu 'ala ar-rabb, kamar yana kan dutse ne mai kuna wanda aka fito da shi daga cikin wuta, shine ar-rabb. Kisa ga yayi baka yace al-hijaratul muhma, wato dutse wanda aka tirara shi da zafi, dutse wanda aka kona shi da zafin sa mai zafi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya zauna a rakawai biyun farko kamar ya zauna akan dutsen garwashi. Me wannan yake nufi kenan? Baya dadewa. Da ya zauna jin kadan za a ga ya tashi. To wasu malamin wannan hadisin suka gani suka ce to salati ba zai yiwu ba kenan a tahiyyar farko tunda ba a dadewa. Amma sai malamin yace in wannan hadisin ne fa, fa hadha hadithun da'ifun, wannan hadisi ne la'ifi lan linqita'ihi, saboda hadisin isnadin sa ya tsinke. Qala Tirmidhi fi sunanihi, al-Imam Tirmidhi Abu Isa a cikin littafin sa sunan yace hadha hadithun hasanun, yace wannan hadisi ne mai kyau, illa anna Aba Ubaidata lam yasma' min abihi, sai dai kuma fa Abu Ubaida bai ji daga babansa ba. To kaga an samu katsewa. Kuma Malam Tirmidhi aka yi hadisi ne haka, kuma ga isnadi a yanke. Wa ilayhi dhahaba Shafi'i fil Umm, al-Imam Shafi'i rahimahullah cikin Kitabul Umm ya tafi zuwa ga wannan fahimta ta cewa wannan hadisi mai rauni ne. Wa Nawawi fil Majmu', haka al-Imam An-Nawawi a cikin Al-Majmu' Sharh al-Muhadhab da kuma littafinsa Rawdatu at-Talibin wa Umdatu al-Muftin na al-Imam An-Nawawi. Don haka wannan malam ya kawo wannan kuskure shi ma a matsayin kuskure, rashin yin tahiyya, rashin yin salati a tahiyyar farko ya kawo shi a matsayin kuskure. Amma dai shi ma mun saba faɗa cewa idan fahimta ce ta malamai da suka gina ta akan dalilansu, to ba za mu maida shi kuskure am ba. Amma dai mu fahimta cewa idan kowace tahiyya mutum ya yi salati, to ya kyauta, fa hasan ya kyauta. Shi yasa wasu malamai suka sanya salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar al-Imam Shafi'i a mazhabar Shafi'iyya, salatin Annabi alaihi salatu wassalam a cikin sallah wajibi ne. A Malikiya ba wajibi bane a kowace tahiyya ma. Amma a Shafi'iyya salati wajibi ne sau ɗaya a cikin sallah. Idan ka yi shi a tahiyyar farko, to a tahiyya ta biyu ba lallai sai ka yi ba, ka sauke wajibi. Idan ba ka yi a tahiyyar farko ba, to lallai ne sai ka yi a tahiyya ta biyu don sauke wajibi. Malam ya ce akhta'uhumul fi'liyatu fit tashahhud, kurakuransu na aiki a cikin tahiyya. Mun gama kurakuran faɗa, yanzu sai kurakuran aiki. Kuskure na farko خطأهم في جلسة التشهد كسكرنسو أجلسة التشهد أزمن تهير نرى كثيرا من المصلين يجلسون جلسات مغايرة ما لا يتي منا غنن ديوا دغا cikin masu yin sallah suna yin zama kuma daban-daban mughayira zama wanda ya bambanta wanda suka bambanta da zaman shari'a wa mukhalifa lima sabata anhu sallallahu alaihi wasallam kuma zama wadanda suka saba wa abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama wa amara bihi kuma yayi umarni da shi kaman yatbaqu rijlayhi ala ba'dihha kamar wanda yake dora kafafunsa wata akan wata a zaman tahiyya haka sai ya dora ta dama akan hagu ko ta hagu akan dama sai ya zauna akan su wannan kuskure ne aw yatarabba'u bihima ko kuma yake zaman tarabbu'i da su sai ya sarka su haka ya zauna irin zaman da ake yi idan za a yi zikiri wa hadha li'adam ma'rifatihim bi hadihi sallallahu alaihi wasallam wa sifati salatihi wannan ko ya same su ne saboda rashin sanin shiriyar sa da kuma siffar sallar sa ila da amincin Allah tabbata gare shi wal julus li tashahhud nawani mala yace zaman tahiyya kala biyu ne a shari'a al'ula na farko aliftirashu zaman iftirashi wa huwa an yajlisa ala rijlihi al-yusra fayaftirishuha shine ya zauna akan kafarsa ta hagu sai ya shimfida ta in ya shimfida ta haka sai ya zauna akan ta wa yansib rijlahu al-yumna sai ya kafa kuma ya tsun kafarsa ta dama wa yastaqbilu bi asabi'iha al-qibla sai ya fiskantar da al-qibla da ya tsun kafar daman da ya kafa wa yakunu zalika fi tashahhud al-awwal shi kuma wannan zaman ana yin sa ne a tahiyyar farko kamar yadda yazo a sunna wa salati sunaiya da kuma cikin sallah mai raka'a biyu kasubuhi wal jumu'ati wan nafli kamar sallar asuba kamar sallar jumu'a kamar sallar nafila lima sabata min hadisi abi humayd nisa'idi radiyallahu anhu saboda abin da ya tabbata a hadisin abu humayd radiyallahu ta'ala anhu yace manzon Allah sallama idza jalasa fi rak'ataini abja'al yusra wa nasabal yumna annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza jalasa fi rak'ataini idan ya zauna a rakawoyi biyu na farko abja'al yusra sai ya kwantar da ta hagu wa nasabal yumna sai ya kafa ta dama wa huwa mazhabul imam ahmad kuma wannan ita ce mazhabar imam ahmad dan hanbali asaniya sai zama kala na biyu at tawarruk shine zaman tawarruki shi kuma ya yake wa huwa an yufdiya bi warakihi al-yusra ila al-ard shine ya ainihin wato ya an yufdiya bi warakihi al-yusra ila al-ard shine ya zobe wato mazaunin sa na hagu ila al-ardi zuwa ga kasa ya zobe mazaunin sa shine abunan duwawu kenan duwawun sa na hagu ko ila al-ard zuwa ga kasa wa yukhriju qadamaihi min nahiyatin wahida sai ya fitar da kafafunsa ta bangare guda ta dama kenan wa yansibul yumna sai kuma ya kafa ta dama irin yadda ya kafa a tahiyyar farko wa rubbama ya furushuha kuma wani lokaci ya iya ya shimfida ta idan zaman tawarruki ne idan ya zobe mazaunin sa na hagu ya zauna a kansa ya zurde kafar hagu din ta yi dama ita ma ta daman ta yi dama to ya iya ya kafa ta yadda ya kafa ta a zaman tahiyyar farko ya iya kuma ya shimfida ta a wannan zaman lima sabata fi hadithi abi humaid nisa'idi, saboda abin da ya tabbata a hadisin abu humaid radiyallahu ta'ala anhu, wa idha jalasa fi raka'ati al-akhira, idan ya zauna a raka'a karshe, qaddama rijlahu al-yusra, yana gabata yana shigar da wato yana gabatar da kafarsa ta hagu, wa nasaba al-ukhra, ya kuma kafa dayar ta dama kenan, wa qa'ada ala maq'adatihi, sai kuma ya zauna akan mazauninsa. Wa dhahaba al-imamu al-shafi'i rahimahullah ya tafi ila anna tawarruka, zuwa ga cewa irin wannan zama na tawarruki, yakunu fil jalsati al-akhira min as-salati, ana yin sa ne a zaman karshe na sallah, sawa'an kanat na'iyya ka subhi wal jumu'ah aw thulathiyya aw ruba'iyya, sawa'un wannan sallar mai raka'a biyu ce kamar asuba da juma'a, ko mai raka'a uku kamar magariba, ko mai raka'a hudu kamar isha. Wato a fahimtar Imam Shafi'i a karatun da malam ya kawo mana, waɗannan zama guda biyu ana yin iftirashi a zaman farko ga sallah mai zama biyu, zaman farko iftirashi, zama na biyu na ƙarshe tawarruki. An gane? Waɗannan zama guda biyu su ne suka zo a sunna, inda zaman tahiya ne. Duk wani zama da mutum zai yi ba wannan ba a tahiya, to kuskure ne. Sannan jamhurin malamai sun tafi akan cewa sallah mai raka'a biyu kamar asuba, kamar juma'a, kamar idi, kamar nafila, sallar roƙon ruwa, sallah mai raka'a biyu zaman iftirashi ake mata, tunda tahiya ɗaya ce da ita, to sai a irin zaman da ake a tahiyar farko. Yayin da al-imamu Shafi'i Muhammad ibn Idris alayhi rahmatullah shi kuma ya tafi zuwa ga cewa wannan zaman na tawarruki, wanda ake zama akan kwiɓin mazauni na hagu, duk da annabi alayhi salatu wasalam yana yin sa ne a tahiyar ƙarshe, don haka duk tahiyar da ta ƙarshe ce a sallah, ko da sallar mai tahiya ɗaya ce, irin wannan zaman za a yi. Haka yake wajen Shafi'i. Na haka sallar asuba raka'a biyu ce. Sallar asuba raka'a biyu ce. Don haka wannan raka'a biyun, tunda tahiyar da za a yi ita ce tahiyar ƙarshe, to sai a yi mata zaman da ake a tahiyar ƙarshe. Sallar juma'a raka'a biyu ce, don haka yana ganin za a yi mata zama irin yadda ake zama a tahiyar ƙarshe, za a zauna a kan mazauni na hagu, zaman tawarruki. Wannan shi ne ra'ayin al-imamu Shafi'i alayhi rahmatullah. To kuskure na gaba yana da alaƙa da mu kaɗa yatsa a cikin tahiya, kuma malam ya ɗan yi magana mai ɗan tsawo a kan wannan al'amari, kuma ana nuna min lokaci ya yi, don haka ba zai yi mu shiga wannan karatu ba, sai Allah ta'ala ya kai mu kuma a zama na gaba. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai, kuskure mu kuma Allah ta'ala ya yafe mana baki ɗaya. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa assalamu alaykum wa rahmatullah.
Alhamdulillah. As-salatu was-salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wannan yana cewa malam muna yin zantuka a cikin zuciyarmu ba tare da laɓan bakinmu sun motsa ba, to malam ita ma niyyar yin sallah haka za mu yi ta? Eh, haka ne, ita ma niyyar sallah haka take zuwa a cikin zuciya, ba buƙatar a furta ta ko a motsa leɓe da ita. Niyya tana samun mutum ko ya shirya ko bai shirya ba. Niyya wani al'amari na iftirar, bayan da za a yi ka ji kiran sallah, ka aje duk abin da kake yi, ka ɗau buta, ka zaga, ka yi alwala, ka taho masallaci, kuma ka ce ba ka yi niyyar sallah ba, ta yaya?
kuma sai ka shiga zahu ne kace zaka daura niyya to duk abin da ya kawo ka ba niyya wace aniyya ce ta kawo ka don haka ita niyya tana samun mutum istirara alatilas take samun sa wanda bai yi niyya ba bai shirye ma yayi ba yana ji ana kiran sallar ma na harkokin sa yana ji ana iqama na harkokin sa yana ji ana sallar ma na kine bai yi niyya ba amma wanda har ya taho to ai niyya ta riga ta shige shi mallan idan ladan yana yin kiyama ya iqama dai ko idan ladan yana yin iqama za mu faɗi abin da yake faɗa kamar yadda ake yi a kiran sallah ko kuma shiru za mu yi za ku yi za ku faɗi abin da yake faɗa har ƙarshe tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kun ji mai kiran sallah ku faɗi abin da mai kiran sallah yake faɗa kuma a wani wuri ya ambaci iqama da kiran sallah dan haka hukuncin su daya wajen bi na uku yaya hukuncin canza lafazin fadin Allahu Akbar wajen zaman tahiyya canza lafazin Allahu Akbar wajen zaman tahiyya ko dai canza murya yawwa ba canza lafazi canza murya kenan Allahu Akbar ko ba komai ba na ba cikin sa yawa ai mai wa dan a sheda wa na baya ne cewa zama akai yawwa ba na ba cikin sa yace shagunan mu suna kusa da masallaci wanda duk da dalilin da suke sa a hada sallah idan liman ya hada mu za mu koma mu ci gaba da neman taro da sisi to mu ma za mu bi shi mu hade sallah eh mana za ku bi shi ku hade sallah ai ba cewa aka in kun hade sallah kuma dole kowa ya tafi gida ba ita hade sallah rangwame ne daga Allah madaukakin sarki ya riga ya muku rangwamen sa in ka karbi wannan rangwame da hannu biyu da hannu bibbiyu shikenan yanzu ya rage naka gida zaka tafi a masallacin zaka zauna shago zaka bude ya rage naka wannan kuma kai ka sa kanka ai yawa sannan malam masallatai sun yawaita duk inda kaji ana kiran sallah sai ka maimaita abinda ladan yake faɗa ko in kai na masallacin da kake sallah ya wadatar in kai na masallacin da kake sallah ya wadatar sannan yace malam da kai da sauran malamai dan Allah kuna yin darasi na musamman akan mata to kaji duk lokacin da namiji yayi yunkurin ƙara aure to sai matarsa ta tayar masa da hankali da shi da duk wani na kusa da shi to akan wannan din ne na mabar abin da muke mi ta wa zan aure kai a zamanin ka wa'azi zai canza wannan abu ai in zaka kara aure kawai ka kara yawa mallan din ma sai da yayi fama ba wani wa'azi da zai maka maganin wannan abin kawai in zaka tsaya a gidanka ka tsaya a gidanka mallam amma ka zo ka ce zaka yi mata kaset ba kaset da zaka saurara yawa in ka tashi kara aure kawai kayi niyya zaka yi kawai ka je ka shawarci abinan abokanka masu zuciya su baka shawarar yadda ake yi da mata amma ba malamai su yi wa'azi ba kuma duk wa'azin da muke yi ne sai mun sai ka samu wani sabo a cikin sa ake me ba a faɗa ba abin da ba a faɗa kuma babu wata mace wanda zaka ce za a tashi za a yi mata kishiya wai shikenan sai ta zama ai ta zama mara zuciya ma kenan ai mace kan in dai har ba za ta tayar maka hankali ba in zaka yi aure to ai ba mace bace ba ai ba ta son ka kenan amma ta tayar ma hankali kai ma ka tayar mata kowa ya san halin kowa dan za a shiga next level ne don haka ai wani safan yaki in an yi aka shiga next level to wata sabuwar rayuwa ce kuma za ta canza. Haka wa ake haurawa ne? Ai ba a haura gada da sauki malam. Don haka idan ka yi niyya za ka yi ka yi addu'a ka roƙi Allah madaukakin sarki, ka nemi shawarar abokai masu zuciya da waɗanda ka san cewa maza ne da gaske a gidajensu, sannan kuma kai ma ka nemi takalmi sakadale ka saka, ka nemi taimakon Allah kawai ka tsallaka. Yawwa, wa'azi kan in an yi ma in za mu kwana muna wa'azi, wannan fitinar ba za ta barka ba. Ba sai ta ji ba ma? Na ruwanta da kai. Kuma ka ji a ranka cewa tsokalar ta kai, tunda ka tsokale ta, to kuma ka san hanyoyin da za ka bi ka siyasantar da al'amarin. Eh, wannan shi ne zancen gaskiya. Allah ya fidda kai daga wannan battle, daga wannan babban yaƙi da ka shiga, ya dafa maka ya baka nasara. Ita kuma Allah ya yayyafa ruwan sanyi a zuciyarta, ya gane da ita gaskiya. Abinda muka yi daidai Allah ta'ala ka ba mu ladansa. Abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.